sai illa li qabul ita yace ji ba ta zuwa sai da karba dalili sai sai da karba allazina yasma'una sama'a tafahum wa atibari yastajibuna du'a annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke ji irin na fahimta da lura sune suke amsawa kira annabi sai da abuta Allah ta huta gare shi fa yu'minuna billahi sai kaga suna ba da gaskiya da Allah wal mauta su kuma tatu la yastajibuna ba sa amsawa ta karba abada har abada walakin sai dai ya ba su humullahu asannu Allah zai tayar da su insha Allah in ya so di duniya a cikin duniya aw fil akhirati ko a lahira an ce tayarwa kuma an ce a duniya zamu gama na tayarwa summa yurja'una ilayhi sanan amma yadda su zuwa gare shi jalal kufara mauta Allah ya sanya kafirai kaman matattu fal ya sanya su ya dauke su matattu fal kafiru ka annahu mayyitu shi kafiri kamar matacce ne shi kabarihi a cikin kabarin sa maqburu fi jismaniyatihi shi wannan abin kafir gashi yana ta yawa bai mutu ba an doke shi matacce ciki yaya shi ma matacce ne cikin jikinsa yana jikin sa ya zama shine kabarin shi kawai jasadun bila ruhi jiki ne ba tare da rai ba haza mayyitu wannan ai matacce ne wal jasadu idza kala min ar-ruhi yakunu muntina shi jiki in yawo hunta daga rai jiki in babu rai aka yadda rai to zai zama mai doyi wari yake wa yakunu fi dam wasadid shi kishi gashi an yadda rai amma gajini ga ruwan ciwo sai wari kenan al maslahatu fihi an yudfana tahta al-ardh kawai abin da ke gyara shi ne abin da shi a cikin kasa shi abin da zai gyara shi gyara jama'a wal jasadu shi jiki idza kana fihi ruhun bila aqli in yake ne cikin shi akwai rai amma ran kuma ga rai amma ba hankali yakunu sahibu majnunan to ma abucin wannan jikin sai ya kasance mahaukaci ne ga jiki ga rai amma ba hankali sai hauka kenan idza kala min al-aqli yatasarrafu tasarruful majani in yawo hunta da hankali in yake sai bai da hankali za a ga yana tasarrufi irin tasarrufi na mahaukata yana wasu abubuwa comfortable irin na mahaukata wa idza kana fihi ruhun in yake kasance yana da rai wa akalun da hankali bila ma'rifatin ba tare da sanin Allah ba ga jiki ga rai ga hankali sai dai ba san Allah ba yakunu al-aqlu ka'annahu shay'un da'iun hankali sai ya kasance kamar wani abu ne gashi ne wanda ya bata wanda ya lalace la yuntafa'u bihi ba amfanuwa da shi wa idza kana fihi ma'rifatun in ya kasance akwai sanin Allah a cikin sa fa hadha huwa al-hayy wannan shine rayayye allazi yantafi'u bi hayati wanda yake amfanuwa da rayuwarsa idan al-ma'rifatu ruhi kenan ita ma'rifa sanin Allah shine rai na ran rai al-ma'rifatu ruhul aqli ita ma'rifa ita ce rai na hankali wal aqlu ruhul ruhi shi ko hankali shine rai na rai wa ruhu shi ko rai din ruhul jasad shine rai na jiki falamma khalaw min an jami'i hadhihi al-arwahi saru mauta suka fare da suka wuhunta da duka waɗannan nau'o'in na ruhi sai suka zama matattu fasammahum wallahu mauta sai Allah ya kiraye su da matattu wa in sha ahyahum birruhi in Allah ya so sai ya raya su da rai wal aql da hankali wal ma'rifa da ma'rifa sanin Allah fa yastajibuna lin da'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai sa amsawa kiran a manzo tsiya da mutala sabata gare shi thumma yurja'una ilayhi sanan amma yadda su zuwa gare shi fa yujazihim bi amalihim sai saka musu da ayyukan su hadal bas wannan tayarwan insha a shi duniya in ya so sai yi shi anan cikin duniya bi irsali hadhihi arwah da ayyuko wa'annan ruh wato rayuka wa illa shine a tambaya da yake cewa in ya so sai tada su a duniya ko a lahira to a duniya tayarwa a duniya kenan kafiri matacce ne to matacce wannan mutu tashi ana iya tada shi tun nan duniya in Allah ya sanya mai ruhi ya sanya mai wato hankali da kuma ruhi da ma'rifa da sanin Allah sai ya zama shikenan ya zama rayi kenan haza hazir arwa wa illa in ku ba haka ba fa hum fil akhirati la budda yuba suna to su ba makama za a tayar da su a lahira wa yurja'una ila Allah sai a mayar da su zuwa ga Allah fa yujazihim bi amalihim Allah sai ya saka musu da ayyukan su wa qalu
فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه